Jagoran jam'iyyar APC a Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kawo wata ziyara da yake ta jajantawa ne ga al'ummar jihar Niger akan miyagun kashe-kashen da 'yan bindiga suka dauki dogon lokaci suna yi a jihar Niger. Tinubu dai wanda ya bayyana aniyarsa ta neman shugabancin Najeriya a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa.
For the people of Niger State, what we have been hearing, seeing, and reading of human disaster caused by banditry, cattle rustling, reactions, people being displaced.
Ya ce ya zo ne musamman domin jajantawa al'ummar jihar Niger akan abinda muka dade muna ji a labarai na kisan jama'a da kuma yin garkuwa da mutane da mata ta shanu da ke zama babban abun bakin ciki.
But we are not in a hopeless situation. When you have hope, you have life.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya nuna jin daɗinsa akan wannan ziyara ta Tinubu, sannan ya ce al'ummar jihar Niger sun daɗe suna fama da bakar ukubar 'yan fashin dajin masu satar shanun da ma kisan jama'a babu gaira babu dalili. Sannan ya ƙara da cewa,
"You must forgive me for finding time to come and come with us on our present security challenges which has been going on for some time."
Yace ko a kwanakin baya na ziyarci garuruwan da 'yan bindiga suka kulle masu ibada a masallaci, suka buɗe masu wuta inda suka hallaka mutane takwas, masu sauran shan ruwa a gaba kuma suka samu nasarar balla kofa suka fita. A saboda haka labarin ya ta'azzara, domin kuwa a ina ne mutum zai tsira idan har mai sallah za a hallaka shi. A cikin raha dai, gwamna Abubakar Sani Bello ya ce za su goyi bayan Tinubu domin Najeriya ta samu irin ribar dimokuraɗiyyar da jihar Lagos ta samu a lokacin da yake gwamna a jihar Lagos din.
"Their heart has been cemented completely. No amount of dialogue will change them."
Kini dai masu sharhi suka ce wannan ziyara tana da alaka da siyasar. To sai dai daya daga cikin manyan 'yan siyasa a jihar Niger kuma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger Alhaji Mukari Jau ga abin da yake cewa akan wannan ziyara.
"To tun da dan siyasa ne ya durin da yaje yayi wani abu ko ya tabka wani abu za a ce saboda yana so ne. Kowa ya san shi dan siyasa ne, kuma durin da yaje za a ce ko ba da niyan siyasa ba za a ce don siyasa ne ya zo."
Tun da farko dai Bola Ahmed Tinubu ya bada gudunmuwa ta naira miliyan 50 ga 'yan gudun hijira da 'yan bindiga suka raba da mahallansu. Mustapha Nasiru Bakari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.